بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي غبا ده قراتو لتافين مما البركه لتافين رساله تا ابو محمد الكيرواني الله يمشي رحمه يوزا متاشي باب في احكام الدماء والحدود wannan babi ne bude kofar mana bude kofa iska ya shigo wannan babi ne fi bayani ahkamid dima'i game da bayanin hukunci jinane dima jam'i na damun jini hukunci jinane me jinane abin da ya shafi kisasi abinda ya shafi kawadu ramuwa kamar yadda Allah ya ce wa katabna alaihim fiha anna nafsa tuqtalu bin nafsi wal aina tuqfa'u bil aini wal anfa yujda'u bil anfi wal juruha qisasun kaga jinaine kenan wanda ya ji mu wani ciyo shi ma a ji mai ciwo irin wanda yi in ka cire mu wani kunne a cire naka in ka cire mu wani hanci a cire naka in ka cire mu wani iji a cire taka in ka buge mu wani haure a buge naka in ka kashe wani a kashe ka sune dima hukuncin jina ne abinda ya shafi jini wal hududi da kuma abubuwan da ke sabubbantar da haddodi hudud jam'i ne na haddun haddi ai ta zan bahaushiya ko da Hausa haddi ake cewa asalin kalmar haddi ga lugar Larabci tana da nufin almanu ansa haddi iyakan cewa tsakanin gonarka da ta wancan ba akwai iyaka ba wannan iyaka ita ake kira haddi yanzu in ka tashi shibka kana shiga gona tai me zai hana ma shiga gona tai iyakan gada an kaga ita ta hana ma shiga gona tai almanu haddi kenan almanu ko alhajizu abinda ke sha makancewa to amma istilahan ai an ka ce haddi ana nufin wata ladabtarwa da za a wa mutun dangane da wani laifi da ya aikata don hana mai koma aikata shi ko wanda ya gani kuma shi ma ya zantsawa ta gare shine haddi an ce barawo in yayi sata wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma ko yanke hannuwansu kaga an yanke hannu nai bai saki sata wanda ya gani sai ya ce bare wallahi in ka mu kaina wa kai da yanke mai hannu to kaga haddi kenan ga shari'a to shine shi ya abinda zamu yi yau wadanga abubuwa guda biyu hukuncin jina ne sannan da kuma abubuwan da ke sabubbantar da haddodi yace wala tuqtalu nafsun ba a kashe rai bi nafsin saboda ta kashe rai ba Allah ya ce wa katabna alaihim fiha annan nafs bin nafs ba mun wajabta ma bani isra'ila cikin at-taura cewa rai ana kashe ta in ta kashe rai to ba a kashe rai bi nafsin don ta kashe rai illa bi bayyinatin adila sai da sheda adila sheda ba ordinary people ba adila dole sai da sheda aqallan shedun kisan kai aqalla mutum biyu ba a yin hukunci da mutum guda wani ya kashe wani babu kowa wurin na illa mutum guda shi ɗaya ya gani to kotu ba ta amsa sheda tai me zai yi sai ya je ya faɗa ma ƴan uwan wancan wallahi gaba gare ne ya kashe shi ga yadda ya mai to shikenan kaga sun samu best su ba gaba gare su an kai ba ƴan uwan amma ga wani gaba gare shi an kai kuma sun yadda da shi ya faɗa mu sun yadda da magana tai to akan wannan sai su kai ƙara kotu in sun haka ƙara kotu wani ya kashe dan uwan mu wani kuna da sheda eh ba mu da sheda wanda shari'a ke karba amma za mu yi rantsuwa to wannan rantsuwa ta neman jinin dan uwan su ba ordinary rantsuwar da kun kasa ne ba sunanta alqasama rantsuwa ta neman jini rantsuwa 50 ake yi don neman jini rantsuwa 50 don haka in ƴan uwan masu kilemin masu ƙara sun kai mutum 50 kowannen su yazo billahi allazi la ilaha illa huwa shi ya kashi dan uwan mu me abbas din su nayin wannan rantsuwa saboda wanga da ya ba da shedar gaba gare an kai su ba gaba gare su an kai ba amma abinda ya ba su damar yin rantsuwa wanga sheda mutum guda wanda kotu ba ta amsa sheda mutum guda ga hukuncin jini muna tare madalla to kaga sai a dauki wannan sheda kamar karina ce gare su ina fatar kun fahimta ko kuma shi ba macin kahin ya mutu an yi mai rauni ga hakwanci cikin jini yace wane ya kashe ni da mi inda fulanun au fulanun katalani jini na na ga wane ya ambata da kai ne ka sai ya mutu to wannan yana ba ƴan uwa best sai su zo su yi rantsuwa billahi allazi la ilaha illa huwa wannan shi ya kashe shi muna tare to wannan rantsuwar da ƴan uwa za su yi ta neman jinin dan uwansu ita ake kira kasama rantsuwa 50 ce in mutum guda ya kai ƙara haka zayyanta billahi allazi la ilaha illa huwa shi ya kashe dan uwan mu daya billahi allazi la ilaha illa huwa shi ya kashe dan uwan mu biyu ha 50 in su biyu ne sai a raba musu kowa 25 yayi wanga ya rance 25 wanga 25 in su uku ne a raba musu 50 gida uku nawa sun hakama 50 gida uku 16 ka riga calculator nan 50 a raba uku 16 16.6 madalla to kaga kowa rantsuwa 16 zai da digo 6 na rantsuwa to akwai digo 6 na rantsuwa to 0.6 din nan digon nan 6 shi ake kira makasura yaminin makasura rantsuwa kararra kaga yanzu bata kai cikakken rantsuwa ba rantsuwa 16.6 na rantsuwa to inda duk an ka samu kararren rantsuwa sai a cika ta zan rantsuwa guda don a kowannen su zai rantsuwa guda 17 mun fahimta in su uku na kowa zai rance sau 17 cewa wani ya kashe dan uwan shikenan sai kotu ta ba su ta neman musu jinin dan uwan su muna tare to shine yace wala tuqtulu nafsun ba a kashe rai bi nafsin don ta kashe rai illa bi bayyinatin adila sai da sheda adillai a samu sheda akallan shedun da za su sheda game da kisan kai akalla mutum biyu kuma maza banda mata ba su sheda kisan kai don ga al'adar mace ko ubanta kakkashe inda kana da kyau ba ta son a kashe ka yau dan saurayi mai kyau gashi nan za a kashe shi shi yasa mata ba su sheda ga abin da ya shafi kisan kai shedu adillai akalla mutum biyu au bi itirafin koko da furucin shi wanda ya kashe yace ni na kashe shi yayi ikirari to kaga al ikiraru aula min ash-shuhudi inji mallam mai ikirari ya sheda ni na fadi da baki na ni na kashe shi ana nemo wata sheda kuma ana cewa sai na kawo sheda a shikenan in mutun yayi ikirari da baki ne ni na kashe wani to sai a kama shi da wannan ayi hukunci au bil qasama koko ta hanyar yin rantsuwa ta neman haƙi ita ce qasama idza wajabat in ta wajaba ita qasamat akwai tana da sharuɗa cikin sharuɗan ta yazan wanda yayi kisan nan baligi ne in yaro ne rantsuwar banza za su yi tunda hukunci bai hawa yaro ba da dai sauran kuma yazan shi wanda yake san yana da hankali in mahaukaci ne shari'a na hukunci ga mahaukaci a bata sannan cikin sharuɗan rantsuwa kuma yazan wanda an ka kashe da wanda ya kashe duk darajar su guda da a ce musulmi ne ya kashe kafiri darajar su guda ba a kashe musulmi don ya kashe kafiri hakan ga da ɗa ne ya kashe bawa wanda ya kashe bawa ne shi ko yana ɗa darajar su ba guda ba a kashe ɗa to nan duk ba a kasama ina fatar kun fahimta sai in ya zawaje sai in ta wajaba kenan an cika sharuɗa to yaya ake kasama yanzu kaga kenan ashe ba a wa mutum hukuncin kisa don ya kashe wani sai da ɗayan abubuwa guda uku na farko shedu adillai na biyu shi wanda ya kisan yayi ikirari da baki nai na uku su ƴan uwa in suna da wata karina da ta tabbatar da wani ya kashe musu dan uwa zo kotu su yi rantsuwa 50 ita ce kasama sai da ɗayan waɗannan abubuwa guda uku yuqsimul wulatu su majibinta ƴan uwan mamaci waɗanda ke neman jini nai su ne alwulatu su ƴan uwan mamaci yakusi mu za su yi rantsuwa 50 ne mina rantsuwa 50 to wannan rantsuwa ita ce ake kira kasama rantsuwa ta neman jini wa yastahiquna dama sai su cancanci jinin dan uwan su in sun rance shikenan sai kotu ta ba su jinin dan uwan su kamar waɗanda sun kazo sun haka yi ƙara cewa yahuda sun kashe musu dan uwan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna yin rantsuwa ku cancanci jinin dan uwan ku sun kai shu ba su rantsuwa tunda ba gaba gare su an kai kun ba su samu wanda ya zo ya ba da shaida ba ai gaban kowa ba karshe dai annabi ya kashe kes din shi ya biya diyat shikenan dama ba diyat dan uwan suka biya ba kaga ba a da halin kamu ba tunda ba san wane ne ba babu wanda an kai gaba gare amma da wani ya gani ya ce wallahi wane ne to shikenan su ƴan uwa suna da best inda yawan ga da ya fadi wanda ake karɓar shaidar sana sai su yi amfani da shaidar da ya ba su ga gaba gare ya kashe shi sai su je kotu su yi rantsuwa muna tare to wala ya halifu fil amdi ba yin rantsuwa ga kisan ganganci don kisa ya kasu kashi hudu akwai qatlul khata'i kisan kuskure akwai qatlul amdi kisan ganganci da gangan ya kashe shi sannan akwai shubhul amdi yayi kama da ganganci ba a ce mai ganganci yayi kama da kuskure ba a ce mai kuskure shi ash-shubhul amdi in between sannan akwai qatlul gila duk zai kawo su insha Allah ta'ala da bayanan su da hukuncin kowanne kashin gilla mu sai mu ce gilla mu samu lamun din nan shadda gilla ba gilla bane gila ne kashin gila ka kashe mutun da gangan don ha karbi dukiya ta ko ka labe bai san da kai ba yana zuwa ka kwamce shi wannan duk gila ne wa qatlul gilati la afu fihi duk ƴan uwa su tare su ce sun yahe mai shari'a ba ta yahe ba sai an kashe shi duk za mu ji hukuncin su insha Allah cikin wannan babin to mu tafi wala yahlu fil amdi ba ayin rantsuwa ga kisan ganganci aqallu min rajulaini abinda ya kasa daga mutum biyu aqallan wadanda za su yin rantsuwa in halin kasama ya kama kasu kasu mutum biyu in kisan ganganci ne wala yuqtalu bil kasama ba ayin kisa saboda rantsuwa ta neman haƙi aktharu min rajulin wahidin ba a kashe hiye da mutum guda mutane sun ka taru sun haka kashe mu na ƴan uwa sun haka kashe mu na dan uwa sai an ka ba mu labari mu ba mu na waɗanda annan sun ka ba mu labari wallahi da wani ne sun ka kashe sun kai ta bugu ne hayyan mutu sun mutane zayyawa kamar mutum biyar misali ko he da haka nan ko sai mun ka yi rantsuwa ko tu cha billahi allazi la ilaha illa su na kashe ƴan uwan mu to shikenan yanzu ba ta tabbata ba to in dai yafi mutum guda ba za a kashe su ba in muna iyawa sai a ce wanda ya fi sara nai saura duk da sanda sun ka bugai amma shi wani da takobi kaga sai a dauka na takobin yayi rauni to sai mu ayyana mutum guda da cikin su wanda muka son a kashe saura kuma sai a nemi diya gare su ina fatar kun fahimta amma ba za a ce inda ta hanyar rantsuwa ne amma in shaida ne ko itirafi to wannan in duk sakkuta sun haka shi mutum guda ya halatta a kashe su duk sakkwato su taru su kashe mutum guda kamar yadda Umar ya ce an kashe wani mutum mutane sun ka taru sun kashe wani sai gwamna ne ya rubuto mai ya za a yi mutane sun kashe mutum guda sai ya ce in duk mutanen Sana'a sun kai tare duk a kashe su dan ne ai an ka samu wani mallami ko an ka ce wani mallami ya sa risala wani ban Allah ya sa alhalari ga mallami inda duk ya sauke ya saki maimaita inda duk ya sauke mallami ne ce a sa littafi a gata mallawan ga ya isa yayi ta daddakan lahlari yana aiki da shi to sai ya zan sababbi ya aikin da ya kai sai ya samu shiga ga sarkin garin su su ko mallamai da almajirai sun san iyaka ta lahlar da ya karanta don haka jahili su ha gani ne to ka san mallamai da hasada sun ganin irin yadda ya samu shiga ga sarkin gari sun haka mu zuwa suna suka ta inda sarki jahili na haka ya ce mallawa ne kan ba a ce mai jahili sun ce wallahi jahili ne wallahi lahalar daya karanta sarki ya ce mallawa ne kan ba a ce mai jahili to hada mu da shi ka tabbatar da jahili ne ce kun yadda ya ji to shikenan yadda ho ya ce mallamai ya ka cewa jahili kake mun ce a hada ka da su yace to dan jahili kan mutum bai ce muka ne mallami amma dai kuma haduwa bani gudun a hada mu an ka sa rana an ka to an ka zanna majalisar sarki to tambayoyi gare mu cikin lahalar akwai ahkamud dima'i dabbakin lahalar qawaidi ishmawi izziya duk ba a kawo ahkamud dima'i cikin risala an ka harka ahkamud dima'i to sai an ka dauko mai cikin ahkamud dima'i mutane sun ka taru sun haka shi mutum guda mi a hukuncin su yace duk a kashe su yayi daidai ko bai ba yayi daidai mi ad dalili yace yana nan cikin lahalari wanka yi dibin lahalari babu ahkamud dima'i cikin lahalari wanne wuri cikin lahalari yace mai lahalari ya ce idza ta'ayyanat an-najasatu gusila mahalluha in najasa ta faru a wanki inda ta taba yanzu najasa ta taba wurin ga to ba sai ka wanki rigar duka ba a wankin nan inda ta taba fa idil tabasat amma in ta watsu gusila thawbu kulluhu a wanki to har duka ne to ku walwale haka yake ko ba haka yake ba okay so dole sun haƙi alle shi a cewa mutane sun zanna jisa an yi gabas kayan yamma in najasa ta watsu a wanki to har duka ne don haka kenan in mutum guda ya kashe shi a kashe shi in daro sun kashe shi sai a kashe su duka shikenan haka yake har cikin risalar sun ka bar shi ka gane to Allah ya shiryar da mu to ina yake to ina yake shine yace wala yuqtalu bil qasama ba a kashewa saboda rantsuwa ta neman haƙi aktharu min rajulin wahidin he da mutum guda in dai ta hanyar rantsuwa hukuncin kisa ya faru to ba a kashe sai dai a zabi mutum guda cikin wa'annan ya kashe a kashe saura kuma sai su biya diya wa inna ma tajibul qasama to ita rantsuwar ta neman jini tana wajaba ne bi qaulil mayyit inda mamacin yace da mi inda fulanin jini na na gunwa ne kahin ya mutu an yi mai rauni babu kowa kusa da mun ka to mu ƴan uwa ne yace wane yayi min raunin ga kuma sababiyar raunin na ya mutu to wannan muna da best sai mu tai kotu mu yi rantsuwa cewa shi wannan da dan uwan mai hadi shi ya kashe shi aw bi shahidin koko ta hanyar samun sheda guda alal qatl akan kisan ko da ya kashe shi akwai mutum guda amma ita ko kotu ba ta karba shaidan mutum guda ga abin da ya shafi jini dole akalla sai sun kai mutum biyu to mutumin ga guda da an kashe dan uwan mu gaba gare shi ya faɗa mini wallahi gaba garen ya kashe shi ni wallahi har gaban Allah ina ba da shaida to sai mu yi amfani da wannan a sai mu yi amfani da wannan sai mu taimo kotu mu yi rantsuwa aw bi shahidaini koko a samu shaidanni biyu alal jarhi akan raunin raunin da ya zan sababiyar rauni yayi mai bai warke da raunin nan shi a sababiyar mutuwa tai thumma ya ishu sannan bayan yayi mai rauni shi wanda an kawo rauni ya rayu ba da zalika bayan haka waya kullu yacci waya shirbu ya sha ma'ana nan ci da sha ba ya kawo su alababil misali ba dole sai ya ci ba bayan yayi mai raunin ya samu wani lokaci sannan ya mutu ba wanda yayi mai rauni ya mutu yanzu gaba in dai raunin nan ya dai zan sababiyar mutuwa te ko bayan shekara nawa ne in dai an tabbatar raunin nan ya kashe shi to duk jini ne na ga wancan da ya mai rauni to a samu mutum biyu da ke shedar gaba gare su ya buga yayi mai wannan raunin ko ya sokai ko ya sare shi ko ya mai kaza muna tare ko da ko bayan an yi mai raunin ya dauki tsawon lokaci ba ganin ana zuwa wurin jihadi awa mutum rauni yayi wata shida da raunin sannan ya mutu in ya mutu tunda da an san raunin ne ya kashe ai yana cikin shuhada muna tare wa idza nakallamu da uddami idan masu da'awar jini sun ka kiyan rantsuwa nukuli mun yi ruku nukuli baya ai ko kiyan rantsuwa masu da'awar jini su wane ne mudda uddami ƴan uwan mamaci waɗanda an masu ƙara mudda'i da mudda'a alaihi mudda'i shine mai ƙara mudda'a alaihi wanda ake ƙara to idan masu da'awar jini nakala bi ma'ana raja'a sun ka dawo sun ka kiyaye an ce ku zo ku yi rantsuwa to ba su da abin da za su rantsuwa a kai ne ba su da wani base na rantsuwa sun ka ce a su ba za su yi rantsuwa ba to halafal mudda'a alaihim to su waɗanda ake ƙara shikenan sai su yi rantsuwa 50 ne yaminan su ma rantsuwa 50 za su yi don su barantar da kansu to ya za a yi rantsuwa 50 masu ƙara inda su rantsuwa 50 ka kakkasa musu akai ko su nawa ne ko sai aka kakkasa musu to amma su waɗanda aka ƙara yanzu kowannin su ai accused person ne don haka ba raba musu 50 za a kowannin su in sun kai su nawa kowannin su ya rantsuwa 50 sai ya barantar da kai ne muna tare mutum 10 ake tuhuma su na kashe wancan to waɗannan ƴan uwan mamacin sun kawo ƙara an ce su rance sun ce su ba su rantsuwa to ku da aka ƙara ku goma kowa ya rance kowa ya billahi allazi la ilaha illa huwa sawa 50 sai a ce an sallame ka shi ma an ga yayi wanda duk ya ki to shikenan sai a yi mai kaka sai a kai shi gidan yari a daure shi ba a saki ne sai ya yarda ya rantsuwa nan ba za a saki shi ba sai ya yarda rantsuwa babu da abin da za mu hukunta shi da shi tunda waɗanda ka ƙara ba su kawo shi da kuma sun ƙi rantsuwa to shi ko ba za mu sake shi ba dole sai ya yi rantsuwan nan to sai ya ce shi kuma bai rantsuwa sai a kai shi gidan yari sai ya yi rantsuwan nan sannan a sakai in ya ƙi yin rantsuwa to shikenan kaga ta tabbata shi ya kashe shi muna tare to fa in lam yajid in bai samu manya halifu wanda ke yin rantsuwa min wulatihi da cikin majibinta ne ma a huta da shi ba wanda ya kai ƙara kamar an kashe mana dan uwa sai mutum guda cikin dangi yatta ya kai ƙara kaga ai ba shi ɗaya da haƙi ba ko to amma shi yatta kotu ya kai ƙara to maimakon ƴan uwa ne su to su mara mai a tahi tare don a raba rantsuwar ta ya sauki a raba musu rantsuwa 50 kowa ya ki zuwa shi ɗaya yatta yi yace fa in lam yajid in shi mai ƙara bai samu manyan halifu wanda ke yin rantsuwa min wulati da cikin ƴan uwa ne ma a huta da shi ba gairal mudda'a to waɗanda ake ƙara na waɗanda ake ƙara in bai samu wanda zai rantsuwa tare gairal mudda'a alaihi in banda wanda ake da'awa haƙi gare shi wa da shi kadai halafa to sai shi rantsuwa al-50 guda 50 din nan ƙaran mutane ake yi su na kashe ɗan uwanmu to kowannen su ya zo ya rance to in bai samu cikin waɗanda ake ƙara wanda zai yi rantsuwa ba shi ɗaya zai rantsuwa to rantsuwa 50 zai yi kaga shi ya barantar da kai ne muna tare wallahu wuddu iyal qatl da an yi da'awar kisa ala jama'atin akan jama'a an kace da wani su na kashe wani to halafa kullu wahidin kowane ɗaya da cikin su waɗannan da ake ƙara accused persons kowane ɗaya da cikin su ya rantsuwa 50 ne yaminan rantsuwa 50 kowannen su nan ba raba musu akai kamar yadda ake raba ma masu ƙara ba a waɗanda ake ƙara kowannen su rantsuwa 50 zai sai ya barantar da kansa waya halifu min alwalati ƴan uwa majibintan jini suna yin rantsuwa fi dalibin dami ga neman jinin ɗan uwansu da an haka shi 50 rajulan mutum 50 50 ne yaminan rantsuwa 50 sunan sai a kakkasa musu wa in kanu in sun kasance akalla mafi karanci daga mutum 50 su yanzu ƴan uwan mamaci masu ƙara da an kace a raba mutum 50 su rance don su cancanci jinin ɗan uwan su to in ba su kai mutum 50 ba qismat alaihimul aymanu sai a raba rantsuwan akan su gurgudun yawan su su 10 ne yanzu kowa rantsuwa nawa zai yi kenan rantsuwa biyat wala tahlifu imra'atun mace ba ta yin rantsuwa fil amdi ga kisan ganganci ba a karba shaida ta kuma ba a karba rantsuwa ta ga kisan ganganci wata halifu alwarathatu saboda zukatan su ba su da ƙarfi magada suna yin rantsuwa fil khata'i wata halifu alwarathatu mace magajiya wanda ke gado ga kisan ganganci an ba ta rantsuwa don me a hukuncin kisan ganganci in ya tabbata a kashe mutum amma kisan kuskure in ya tabbata me a hukunci sai a biya diya kaga nan ba kisa bane to ga kisan kuskure tana rantsuwa alwaratha magadiya mace wanda ke gado wanda take gado an haka shi to tana yin rantsuwa fil khata'i ga kisan kuskure tunda shi ba kashewa za a yi ba kuɗi za a ba su kuma ka san hukuwa sun kuɗi don haka nan ana karɓar rantsuwar ta bi kadari gurgudun ma ya rithuna to wata haliful warathatu magada ba mace ɗaya ba magada suna yin rantsuwa fil khata'i ga kashin kuskure bi kadari ma ya rithuna gurgudun abin da suke gado min diyati na diya min rajulin daga namiji aure imra'atin ko mace in ya zan waɗanda na kawo ƙara su magadan mamaci ba su na kawo ƙara ba suna an kace to a raba musu rantsuwa 50 to kowannen su ana raba rantsuwan na 50 tsakanin su gurgudun abin da suka ci wani
yana cin nisifin gado, nisifin dukiya ya kaci. To kenan sai a raba rantsuwa 52 sai a bashi rabi. Kenan nawa zai yi? 25 zai yi. Wani sulusi ya kaci na gado. To nawa as-sulusin rantsuwa 50? 16.6. To rantsuwa 17 zai yi. Wani rubu'i ya kaci na gado, gadon mamaci. To nawa an rubu'in 50 sai a raba a bashi. Haka dai. Ana raba musu su dangin ne gwargwadon abinda ko wani ka gado. Wa'innan kasarat yaminu in rantsuwa ta kare alaihim akan su, kamar yanzu can da an kace 16.6, kaga 16 nan shi ita aka rarran rantsuwa. In rantsuwa ta kare, to halafaha aktharuhum nasiban minha, wanda ya fi su rabo daga gare ta sai a gwama mai. Ina fatar kun fahimta. Kamar yanzu an raba wanga an ce ya rance 16, wancan zai rance 13, wanga zai rantsuwa 9, wanga zai rantsuwa kaza, an ka kare sai ga kwara guda ta rage cikin 50 din. To wa zai yi kwara ga guda? Yanzu ba waccan karara digo kaza ba, a cikin 50 din kowa ya an raba mai gurgurdon abin da yake ci na gado ko. To sai ga kwara guda ta rage ko kwara biyu sun rage bayan kowa ya dauki na bodi. To sai a diba wahi yawan rantsuwa cikin su, mai cin nisifi, mai cin rabu, to sai a ƙara mai. Maimakon 25 din, to yanzu ya gama da biyon, ga yanzu 27 zai yi. Ya asibci madalla, dama ai suke rantsuwa a sibban mamaci. A sibbai suke rantsuwa. Kaga sai ya asibci ga rantsuwar. Wanda ta rage sai a gwama mai. Wa idza hadara ba'du warathati diyatil khata'i. Wa idza idan ba'du sashin warathati magadan diyatil khata'i, diyar kisan kuskure. An kashe dan uwan mu kisan kuskure. To wani ko wasu daga cikin magada sunan ta hukutu sun haka ƙara. To lam yakul lahu buddun. Makawa bata kasance gare shi ba shi wanda ya taiko to ya kai ƙara, an ya halifa shi rantsa jami'al aymani dun rantsuwayin. Da ya zo da shi da sauran ƴan uwa ba raba musu za a yi ba. To yanzu shi dai ya tafi ya kai ƙara. To in yana son shari'a ta saurare kuma ta bashi haƙƙi ne, to yayi rantsuwar duka 50. To sannan sai shari'a ta kwato mai haƙƙi ne. Thumma sannan ya halifa man yati ba'da, duk wanda ya zo baya ne cikin magada zai yi rantsuwa bi qadar nasibi, gurgudun rabo ne minal mirath na gado. To sai sun ka ji labarin ai wani ya zo har kotu ta bashi haƙƙi ne, sai wani ya tafi ko wasu sun ka tafi. To kowannen su sai a bashi rantsuwa gurgudun abin da yake ci na gado. Amma shi da ya fara zuwa to shi 50 zai yi gaba ɗaya. Muna tare. Wa yahlifuna, su masu rantsuwa suna yin rantsuwa ne fil qasama, ga rantsuwa ta neman jini, kiyaman da tsaye, ba a yanta da zanni, da tsaye aka yanta don ƙarin ban tsoro. Wa yujlabu, ana jan wanda zai yin rantsuwa ila Makka, zuwa Makka, wal Madina, da Madina, wa Baitul Maqdis, da Baitul Maqdis, ahlu a'maliha, mutanen aikinta. Duk wanda a cikin garin Makka ko kusa ga Makka, to a ja shi a kai shi can masallacin nan na Makka ya rantsuwa. Wanda a cikin garin Madina ko kusa ga Madina, a ja shi a kai shi masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rantsuwa. Wanda a Baitul Maqdis ko kusa gare ta, a ja shi zuwa ahlu a'maliha. Ana jan su lil qasama domin rantsuwat. Wallahi yujlabu, amma ba a ja fi gairi har cikin waninta. Ba a cewa ka tahi danna a tai masallacin Abuja a yi rantsuwa, a masallacin garinku dai za a yi. Illa min al-amyal al-yasira, sai daga milulluka yan kadan, sai in ya zo tsakanin garinku da inda za a jan ka milulluka ne yan kadan. To wannan babu laifi a tai da kai can, duk dai ban tsoro ne, ba dole ba ne. Wala qasama fi jurhin, ba a yin rantsuwa ga rauni. Wani yawa wani rauni, sai ƴan uwa su zo su yi rantsuwa, a ba ga kisan kai ake rantsuwa. Wala fi abdin, hakan gaba a rantsuwa ga bawa, wani ya kashe bawa, ba a yin rantsuwa. Wala baina ahli kitabi, haka babu rantsuwa tsakanin ahli kitabi. Sun kai wada guda ya kashe guda, babu romu. Waɗancan na da shaida su kawo, ba zai ku yi ta tahiya. Wala fi katilin, hakan gaba a yin rantsuwa ga wanda an ka kashe, baina saffain tsakanin sahu biyu. Jama'a biyu masu hada da juna, to tsakanin sai an ka samu gawa. Ba wanda za a ba rantsuwa. An wujida, ko ku an ka same shi fi mahallati ƙaumin, ga mahallin wasu mutane. kamar ko da sai ta waye ka wayewa nan bakin titin da sai an kai iskan magawa to ba a ci a kira wanda adda gidan nan amma ga shari'a na sar kirawo shi akai yan sanda sun samu wurincin abinci sai a like to don Allah mu ga ko ga hankali mutun na kashe mutu ya bashi kofa gida ne oh to ka gani daga nan gawa bisa kofa gida ko bayan gidanka an san ba kai hakashe ta ba to ka gani to ina yake to wa qatlul gila ta kashin gila kaga gila ne ba gilla ba kashin gila la afofi babu rangwame duk ɗan uwa sai su ce sun yi shari'a ba ta yahi ba sai an kashe shi to sai mu tsaya nan wallahi rajulul afu an damihi al'amdi mutun ya samu yayin rangwame ga jini na ganganci to ma dalla wani ya ji ma ciwo kaga muka ce na yahi mai to sai mu tsaya nan kashin gila babu rangwame gare shi amma da na kuskure da na ganganci duk magada sun samu su ce sun yahi mutum guda cikin magada ya ce ya yahi kisa ya faɗi saura waɗanda ba su yahi ba sai su zo a biya su diya ina fatar kun fahimta to Allah ya shirye da mu ya tsare mu daga kisan kai kan mu kashe ka a kashe mu